أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أصحب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وبعد Ewa muslimi, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dukkanin godiya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya saki hada mu a cikin wannan darussa masu tarin albarka, darussa wanda suka shahi kyawun dabi'u a mahanga na addinin musulunci. Darasin da ya gabata mun yi bayani dangane da alamomin mai ikhlasi. Insha Allah wannan darasi za mu yi bayani dangane da abubuwan da suke sababa ikhlasi, watan tasirorin ikhlasi kenan, da kuma irin natijojin da yake tare da shi. Wato akwai abubuwan da suke sababa ikhlasi, akwai abubuwan da za su sa suke ingiza mutum ya zamanto yayi ya aiwatar da ikhlasi, ko ya kasance mukhlisi mai ikhlasi kenan, ko aiki ya kasance aiki saboda Allah subhanahu wataala. Hakanan akwai tasirorin da shi ikhlasi yake da shi, sannan yana da natijoji, wato irin sakamakon da mutum zai iya samu dalilin ikhlasi. Da fatan Allah subhanahu wataala zai amfana da mu cikin wannan darasin, ya zamanto ya ba mu fahimta ingantacce cikin wannan maudu'in, kuma taimaka mana wurin aiki da abin da muka ji a cikin sa. Na harko dai dangane da abubuwan da suke sababa ikhlasi, menene mutum zai yi ya kasance mukhlisi, menene mutum zai yi wannan abin ya zamanto ya ingiza shi ya zamanto mai ikhlasi a cikin ayyukansa na yau da kullum. Muna iya fahimtar wannan cikin bayanai na masumai alaihimu salam, manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam, da kuma iyalan gidansa tsarkaka da suke bayanin sashin wasu al'amura wanda suna da matukar muhimmanci wurin ingiza mutum ya zamanto ya aiki saboda Allah subhanahu wataala. Muna da hadisi da yazo daga Imam Ali alayhi salam wanda yake cewa sababul ikhlas al-yaqin. Imam Ali alayhi salam yana cewa abinda yake sababa ikhlasi shine yaqini. Wato idan mutum yana bukatar ya samu ikhlasi a cikin ayyukansa, cikin maganganunsa, cikin niyoyinsa, ya zamanto duk abin da yake yi saboda Allah subhanahu wataala ne, to yana buƙatar ya zamanto ya samar da yaqini, ko ya kai ga marhala ta yaqini. In dai mutum ya zamanto yana da yaqini akan Allah subhanahu wataala, yana da yaqini akan annabawan Allah subhanahu wataala, yana da yaqini akan wasiyan annabawan Allah subhanahu wataala, yana da yaqini akan makoma, to zaka samu cewa wannan mutum zai yi ikhlasi a cikin ayyukansa. Mutum gurgurdun yaqininka da aqidodi na addinin musulunci a janibin kadaita Allah, ko a janibin adalcin Allah subhanahu wataala, ko a janibin annabci, ko a janibin imamanci, ko a janibin makoma, gurgurdun yaqininka da waɗannan abubuwa guda biyar gurgurdun ci gabanka a wurin ikhlasi cikin ayyukanka. Shi yasa zamu ga cewa duk wanda ya kai marhala na kololuwa a cikin aqida da kuma sanin Allah subhanahu wataala, to zaka same shi kuma a marhala na matuka, a marhala kololuwa na ikhlasi da kuma yi saboda Allah subhanahu wataala. Kinan ɗaya daga cikin abubuwan da suke taimakawa ya zamanto mutum ya kasance mai ikhlasi shine yaqini. Kinan samar da yaqini ya kasance wajibi domin mutum ya kasance mai ikhlasi, wannan kuma ya zamanto ya sababa karbuwan aikin shi a wurin Allah subhanahu wataala. Tunda mun ga cewa bayan da Allah subhanahu wataala zai karbi wani aiki, inda ya kasance aikin babu ikhlasi ciki, duk aikin da aka yi saboda wani Allah ta'ala, ko an hada Allah da wani, ko kuma an yi saboda mutane su shi ko su gani, iyakan lada aikin kenan, Allah subhanahu wataala ba ruwan shi da irin wannan aiki Allah ta'ala ya wadatu daga irin wannan aikin kamar da muka bayyana cikin hadisan da suka gabata kenan in har mutum yana buƙatar zaman to aikin sa ya karbu abin da ya kamata yayi da harko zaman to yayi ikhlas yayi yaqini ya samar da yaqini tannan sai zaman to ya zama mukhlisi tannan sai zaman to Allah ta'ala ya karbi ayyukan shi hakanan muna da hadisi shi ma an zo daga Imam Ali alayhi salam yana cewa samaratul ilm ikhlasul amal yana cewa samara na ilimi shine ikhlasin aiki watan kowane abu yana da ayan itace kowane abu yana da natija kowane abu yana da sakamako to ilimi yana da ayan itace ilimi yana da sakamako idan mutum yayi ilimi saboda Allah subhanahu wataala to ayan itacen wannan ilimin shine ikhlasin aiki tunda kaga mutum yana ikhlasin aiki saboda Allah subhanahu wataala yana yin aiki saboda Allah subhanahu wataala to wannan mutum ya nemi ilimi kuma ilimin shi saboda Allah ne ayan itacen ilimin ne yake gani a cikin aiki wanda yake da ikhlasi kenan abu na biyu wanda zamu iya gani wanda yake taimakawa zaman to mutum ya kasance mai ikhlasi shine ilimi kenan mutum yana buƙatar yayi ilimi ilimi kuma saboda Allah kuma ilimi yayi aiki da shi sai zaman to ayan itacen wannan ilimi ya kasance ikhlasi duk abin da zai kasance ikhlasi saboda Allah subhanahu wataala yayi haka nan zamu iya ganin bayani daga Imam Ali alayhi salam har yanzu dangane da abin da ya shahi abubuwan da suke taimaka ya zamanto mutum yana da ikhlasi yana cewa qallil al amal takhlus laka al amal idan kana son aikin ka ya kasance saboda Allah subhanahu wataala idan kana buƙatar ka samu ikhlasi a cikin ayyukanka me ya kamata kai to ka karantar da gurace gurace ka karantar da abun nan guri kada ya zamanto mutum yana da dogon guri alhali ba aiki dogon guri musamman cikin al'amura na duniya wannan shine yake kawar da ikhlasi amma idan mutum ya kasance bai da dogon guri shi dai ya kasance mai bin Allah subhanahu wataala ya kasance mai kudayen Allah subhanahu wataala to ayyukan shi sai su kasance saboda Allah subhanahu wataala saboda dogon guri mafi yawa yana nisantar da mutum ne daga gaskiya kamar da yazo cikin wasu sashen hadisi duk mutum ne yake da dogon guri to baya son al'amarin gaskiya sai kasance yana kauce ma al'amarin gaskiya saboda ya cimma wannan gurace gurucen nasa wanda ba su da asasi kuma sun sa a mashari'a kenan abu na uku wanda yake nuna mana wanda yake taimakawa ya zamanto mutum ya kasance mai ikhlasi shine karantar da guri dogon guri yana daga cikin abin da yake kawar da ikhlasi kuma yake hidda yi saboda Allah subhanahu wataala cikin zuciyar mutum da kuma ayyukansa haka nan muna da hadisi daga Imam Ali alayhi salam har yanzu shi ma wannan hadisan dai sun zo ne cikin gurarun hikam na Amirul Mu'minin alayhi salam wato littafi ne wanda ya tara hikimomi na Imam Ali alayhi salam da kuma bayanai nasa wanda ya samo daga manzon rahma Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi sallam shi ma wanda ya samo daga Allah subhanahu wataala Imam Ali alayhi salam yana cewa cikin wannan hadisi yana cewa aslul ikhlas al-ya'su mimma fi aidin nas yana cewa aslin ikhlasi tushen ikhlasi shine dibe tsammani dan daga abin da yake cikin hannun mutane tunun mutumin da yake sa rai dangane da abin da yake cikin hannun mutane ko abin da mutane suka mallaka to sai zamanto mutum ne ya rasa ikhlasi kenan tushen ikhlasi aslin ikhlasi shine zamanto ka dibe tsammani daga abin da yake cikin hannun mutane ka sa tsammaninka da abin da yake a wurin Allah subhanahu wataala kwadayinka da kaunanka da sonka duka yana a wurin abin da Allah subhanahu wataala yake bukata ka riga ka diba tsammani dangane da abubuwan da yake cikin hannun mutane saboda duk lokacin da tsammaninka yake cikin abubuwan da mutane suka mallaka to aikinka kuma zai kasance saboda su ne domin ka samu abin da suka mallaka amma duk lokacin da ya zamanto aikin tsammaninka a wani abin da yake wurin Allah subhanahu wata'ala ne to sai kasance kana yin aiki saboda Allah subhanahu wata'ala sai zamanto kana neman abin da yake wurin Allah subhanahu wata'ala kana yi ne saboda shi kenan cikin waɗannan bayanai wanda muka ji cikin waɗannan hadisi daga Imam Ali alayhi salam yana nuna mana abubuwan da suke taimaka ya zamanto mutun ya samu ikhlasi abubuwa guda hudu na harko yaqini na biyu ilimi na uku ya zamanto mutum ya ɗebe tsammani daga abin da yake cikin hannun mutane na hudu ya zamanto mutum ya karantar da gurinsa wannan shine abin da zai taimaka ya zamanto mutum ya samu ikhlasi kuma ya dace a cikin ayyukansa sai kuma tasirin da yake tattare da ikhlasi da kuma natijojin ikhlasi al-misali muna da hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam yana cewa qala Allah azza wa jalla wannan hadisi ne kudsi shi ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam yake cewa la attali'u wato magana Allah subhanahu wa ta'ala ne Allah ta'ala yana cewa la attali'u ala qalbi 'abdin fa a'lamu minhu hubb al-ikhlas li ta'ati li wajhi wa ibtigha'a mardati illa tawallaytu taqwimahu wa siyasata manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake fada hadisin Allah subhanahu wataala magana Allah subhanahu wataala hadis qudsi kici wa Allah subhanahu wataala yana cewa bazani taba samun ittila'i ba akan zuciyan bawana wato duk lokacin da na samu ittila'i kenan akan zuciyan bawana na san cewa yana son yi aiki saboda ni na san cewa yana son ikhlasi saboda ni yana son ya tsarkake aikin shi ga biyan da yake mini kuma yana yin aiki saboda neman yarda na to sai dai da sai na jagora sai na jagoranci siyasan shi da kuma daidaiton al'amuran shi to kenan duk lokacin da Allah subhanahu wataala ya san cewa wannan bawan mukhlisi ne yana yi saboda Allah yana neman yarda Allah subhanahu wataala yana neman huskan Allah ta'ala zatin Allah subhanahu wataala da ayyukan shi to Allah ta'ala ya ce shi kuma sai ya jagorance siyasan wannan bawa kenan kana ganin Allah subhanahu wataala yanda yake jagorantar al'amarin annabawansa kana ganin da Allah subhanahu wataala yake jagorantar al'amarin wasiyan annabawa kana ganin da Allah subhanahu wataala yake jagorantar manyan bayansa yake jagorantar al'amarin su yake jagorantar siyasan su saboda me saboda sun kasance masu ikhlasi saboda sun kasance sun yi saboda neman yarda Allah subhanahu wataala sai saboda neman abin da yake gun Allah subhanahu wataala ba wurin mutane ba kenan wannan zai iya nuna mana natija ne da kuma tasiri mai matukar muhimmanci dangane da ikhlas inda Allah subhanahu wataala zai jagoranci siyasanka idan Allah subhanahu wataala ya jagoranci siyasanka ya jagoranci al'amarinka to shikenan kominka kuma zai kasance daidai ne kuma cikin yarda Allah subhanahu wataala shi yasa ya sake zuwa hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam inda yake cewa ma akhlasa abdullillahi azza wa jalla 40 sabahan illa jarat yanabi'ul hikma min qalbihi ala lisanihi yake cewa bayan da za a ce ba yayi ikhlasi saboda Allah subhanahu wa ta'ala ma'ana tsarkake ayyukansa saboda Allah subhanahu wa ta'ala tsawon kwana 40 sai dai hikimomi taskoki na hikimomi mabubbuga na hikimomi sun gudana daga zuciyar shi akan halshinsa to wannan ma yana nuna mana natija da kuma tasiri irin na ikhlasi wanda yake da shi wanda zai samar da a cikin rayuwar mutum ya zamanto duk abin da mutum zai yi magana akwai gaskiya ciki duk abin da mutum zai faɗa akwai hikima ciki duk abin da mutum zai faɗa akwai hankali ciki akwai ladabi ciki akwai tarbiyya cikin sa ko yaddan Allah subhanahu wataala a cikin sa kana ganin wasu mutane duk abin da suka faɗa yana da fa'ida ga kowa suka makon ikhlasi da suka yi ga Allah subhanahu wataala tsarkake zukatansu da suka yi tsarkake niyoyinsu da maganganunsu da ayyukansu wannan ya gadar musu da yaddan Allah subhanahu wataala Allah subhanahu wataala ya zamanto yana gudanar da hikima daga zukatansu akan bakin akan harsunansu kenan wannan yana nuna mana tasiri da kuma natijoji masu matukar muhimmanci wanda ake samu a cikin al'amarin ikhlasi da kuma yi saboda Allah subhanahu wataala. Saboda haka kenan ya kasance lazim ga wanda yake neman waɗannan tasirori, ga wanda yake neman waɗannan natijoji, ya zamanto yayi aiki saboda Allah subhanahu wataala, ya tsarkake niyyar shi saboda Allah subhanahu wataala, ya tsarkake aikin shi saboda Allah subhanahu wataala. Wannan shine zai zamanto ya taimake shi wurin samun duniya da lahira, ya zamanto ya samu sa'ada na duniya da na lahira. Domin duk wanda Allah subhanahu wataala ya jagoranci al'amarin shi, to mutumin nan ya rabauta duniyarsa da lahirarsa. Duk wanda Allah subhanahu wataala ya hidda wilayansa a kansa, kuma shikenan ya kasance shi dan shine waliyansa, wala azbillah, sai zamanto mutum yayi rashin arziki duniyarsa da lahirarsa. Allah subhanahu wataala ya kare mu, Allah ta'ala ya sanya mu daga cikin wanda suke kokarin samar da ikhlasi a cikin zukatansu, a cikin maganganunsu, a cikin ayyukansu. Allah subhanahu wataala ya bamu natijoji da kuma tasirori masu matukan muhimmanci na duniya da lahira wanda adda koi cikin ikhlasi, sanya mu cikin bayansa managarta. Da fatan Allah subhanahu wataala ya fa'idantar da mu cikin wannan hadisi da muka ambata. Allah subhanahu wataala ya mana jagora, ya kuma bamu sabati a cikin al'amuran addininsa. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.